بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta addu'ar mu a wannan yammaci na ranar Alhamis, wanda ya daidai da 10 ga wata na Rabi'ul Awwal, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 444, wanda ya daidai da 6 ga wata na 10 miladiya ta 2022. Domin ci gaba da wato karatunmu na littafin Umdatul Ahkam, wallafar al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi. Da wannan shine darasinmu na 29 a cikin wannan littafin. Allah ya dadar da mu. Sati da ya gabata muna cikin wato littafi ko fasali ko baban da malam ya kawo mana game da abin da ya shafi ambaton Allah da ake yi bayan sallah, wanda a darasin mun gani hadisai da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma haka irin yanda maganganun malamai suka yi bayanin cewa sanin hanya ya fi sabo, kamar yanda Hausawa suke fadi cewa dukkan wani abu na ibada in dai ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe shi ba, ya zo da shi, to wannan abin kada ka dauke shi, wato ka dauka zaka yi ibada da shi. Wanda mun gani misallai irin abin da ya shafi haji, a inda ake yi, gurin da ake yin ibada sai gurin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shari'a ta ce aje wajen ayi. Haka adadin ibada, idan ibada ce kake taqarrubi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, to siffarta da adadin ta da gurin ta da yanda za a yi ta, dukkan yake mai dama Allah subhanahu wa ta'ala da annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, yanda suka karantar da kai, to haka nan zakai. Idan kai sabanin haka nan kuma matukar ka dauka wannan cewa ibada ce, to zai zamanto ba za ba abu ne wanda ba karbabbe wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda cikin magabata Fudail bin Iyad yake cewa dukkan aiki idan ya zamanto salihi, wato ya zamanto nagartacce da ikhlasi, kai shi dan Allah, amma bai zamanto ba sawaban, baka zamanto ba kai shi akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace to lam yuqbal, Allah bai karba. Kai ne kai aiki da kyakkyawan niyya, Allah ya baka lada, amma baka yi shi ba karantarwa ta kan yin karantarwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to wannan Allah bai baka lada. Idan kuma kai yi shi akan karantarwa Annabi, Annabi yace ayi kaza, sai ka tashi kai yi shi, amma baka yi shi ba da ikhlasi dan Allah ba, shi ma Allah bai karba. To sai yaushe Allah zai karba? Hatta ya kuna khalisan sawaba, har sai ya zamanto kai aikin dan Allah, kai aikin da ikhlasi, kai shi ne dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Haka sawaban, wato kai shi akan karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kenan wannan ambatan Allah da ake yi, zikiri da ake yi bayan wato sallah, dole zakka sallama ka mera shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, anan ne zak tushe, nan ne zakka nemi wato abinda wato ake fadi bayan abinda ya shafi sallah ta farilla, kamar yanda hadisai suka zo Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana. Hadisi na yau da zan mata shi hadisi na wato 131 cikin wannan littafin. Malai yake cewa an sumai maula Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna fuqara' al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqalu ya Rasulullah kad zahaba ahlul duthuri din darajati al-ula wal na'im al-muqim qala wa ma dhak qalu yusalluna kama nusalli ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نؤتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحملون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. واتونا حديثي دق سمي، رواية جيت سمي. وانين سمي شيني مولا نا أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث دق أبي صالح السمان الزيات دق أبي هريرة يرضى الله تتبتى أقريش يكتشوا أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكاوا نمهاجرين سنزو وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سيسكتي يا رسول الله يا ما أيكن الله قد ذهب أهل الدثور بالدجاجات الحلى والنعيم المقيم وتيا من ذا الله أي ما أبو تاجوكيا سنتفي دعبن ديشاهي وتو دكا وتدرجا وتتكي ما أوكتيا أتكن الجنة دكما وني وتو نئما وتتكي سا ممتن نسوا أتكنشي كنشي وتتكي دو مما أجكين شيء دك واتو ما أبو تاجوك يا سنتير إذا النبي صلى الله عليه وسلم سيتم بيز وما ذاك فهو ما ذلك تؤمنين وأن لا هي كنز كنت من ما سوق إيه سنتهيد دلادا دا نيمومي قبل كدا دكما أبن ديشاهي واتو منزلة مسأي ما أوكي أجكين على الجنة ما وما ذلك النبي تؤمنين وأن iskace ya rasulullah ya ma'aikin Allah abin da yake waruwa shine salluna kama nusalli masu kudi muna zuwa suna yin sallah muna yin sallah haka wayasumuna kama nasum suna yin azumi kamar yanda muke yin azumi suka ce wayata saddaquna wala natasaddaq to su suna da kudi mu kuma talakawa ne suna yin sadaka amma mu bin mu yin sadaka saboda bin mu da wadata haka kuma waya'atiquna wala nu'tik suna sayan bayi suna iyauta su amma dai mu kuma bin mu da dukiyar da zan ba sai bayi mu iyauta su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum to tunda haka ta faru shin bazan ba ku labari ko kuma shin bazan sanar da ku ba in koya muku wani aiki wanda za ku riski wato wa'annan wanda kuke cewa sun sha gaban ku annabi sallallahu alaihi wasallama ba shakka sabai ta za su yi bada ya rasulullahi ka sanar da mu sai ce to watasbiquna man ba'dakum sannan ku rigayi wanda za su biyo bayan ku wala yakunu ahadun afdalu minkum annabi yace kuma ba za a samu ba wato mutumin da zai zamanto ya fi ku sai dai wa illa man sana'a misla ma sana'atu sai dai mutumin da ya aikata kwatankwacin abin da kuka aikata da suka zo suka ga imam annabi sallallahu alaihi wasallama cewa masu dukiya kaza da kaza da kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ba za ku so ba in koya muku wani abu wanda ku ba za ku riske su kuma ku rigaye wanda kahin su zo ku kun rigaye kun guce su haka kuma ba za a samu wanda zai fi ku sai dai wanda ya zo ya aikata kwatankwacin abinda wato kuka aikata suka ce bala ya rasulullah ka sanar da mu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammaduna dubra kulli salati 33 ma to tunda haka ne bayan kowace sallah kuyi tasbihi da takbiri da abin da ya shahi wato tahmidi abin da ya shahi na tahmidi na yace kuyi tasbihi da kuma abin da ya shahi takbiri da tahmidi a bayan kowace sallah 33 mara so 30 da wato uku kenan da wannan zakuriski wato wa'annan mawadata da suke yin sadaka suke yin abin da ku bukuyi sai Abu Salih marwayin hadisin yake cewa faraja fuqara al muhajirin su talakawa na wato abin da ya shahi muhajirai mutanen wato Makka da suka zo suka yi hijira zuwa Madina suka ce sami'a ikhwanuna ahlan ahlul amwal bima fa'alna fa fa'al suka ce ya rasulullah ɗan uwana ɗan uwanmu wa'annan wanda suke da dukiya sun ji abin da ka koyar da mu cewa mu je mu ringa tasbihi da tahmidi da takbiri bayan kowace sallah so 33 sai su ma suka je suke aikata kwatankwacin abin da muke aikata ka gani sun musu el bayan fage kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha to wannan fa falala Allah ce Allah subhanahu wataala yana ba wanda ya ga dama wadata ce Allah subhanahu wataala yake ba wanda ya ga wato dama kenan wannan hadisin zamu dawo daga farko wannan shine tarjuman hadisin hadisin Abi Huraira yake cewa fuqara al muhajiri wato talakawa na muhajirai idan aka ce muhajiri sune wato wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo wato Madina saboda a cikin su akwai talakawa da yawa wanda zaka gani daga cikin su akwai mutane wajen sama da wato 80 da wani abu wanda ake ce musu ahlus suffa wanda su kawa a nan gehen masallaci na Annabi sallallahu alaihi wasallama ke da kai wata rumfanin suke zama suke kwana idan an samu cikin masu kuri wani ya kawo abinci su ci abinci su anan suke rayuwar su to ka gani nan irin talakawa kuma wanda an yi hijira ka baro dukkan wata dukiyarka da kominka ka dawo saboda daukaka wato abin da ya shahi musulunci shi yasa hijira take da falala sosai hijira take da falala wato akan abin da ya shahi addini suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam masu kudi sun tafi da lada kamar yadda yake a wata ruwaya zahaba ahlul nuthuri bil ujur suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo shi kukan wannan masu kudi sun tafi da lada sun tafi da darajoji wanda suke madaukaka a cikin aljanna saboda ni muna azumi suna azumi muna sallah suna sallah amma an zo sadaka mu bunmu da dukiyar da muke sadaka su kuma suna yi bunmu da kudin da muke sayan bayi su kuma suna yi wannan masu kudin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan amma zamanin mu akwai daidaiku wanda suna taimakawa suna neman aljanna da dukiyar su amma wasu kuma ha kaffa kaffa yana da dukiyar ma bai so a san cewa wato yana da yana kaffa 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 su kuma dukiyar da anan zakka barta ka tahi wanda mutuwan nan kuma gata nan Allah subhanahu wataala ya datar da ku kenan dole kai kokari kama wato kanka tanadi tun kana raye ya zamanto dukiyar ta ka kai amfani da ita kai amfani da ita wancan satin mun gani cikin hadisin da ya gabata kafin wannan cewa dukiyarka sai an tsaida ka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam ba zai gushi ba gaban ubangiji a ranar tashin alkiyama har sai an tambaye shi wasu abubuwa daga cikin abin da za a tambaye shi akan dukiyar shi daga ina ya same ta kuma ina ya sata tambaya biyu akan dukiya ina ka samu dukiyar ta hanyar halal ko haram ina ka sata kuma hanyar halal ko haram baka ce ba a dukiya ta ce na same ta daga hanyar halal naji nayi ta ko naji nayi aiki an bani kuma ka sanya ta haram to wannan Allah sai ya tambaye ka kenan dole ka samu dukiyar ka ta halal ka sanya ta waje na halal kai abin da zaka yi amfani kamar yadda masu kudi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama suke wato yi mu duba mu gani irin su Uthman Annabi sallallahu alaihi wasallam karshe tayi Uthman shi ya wuce gabaki daya za a zo a yi tahiyya za a ta yi yaki ana neman guzurin tahiyya Uthman ya kawo raqumi 100 a ƙara nema ya ƙara a ƙara nema ya kawo wajen raqumi 300 da abincin su da abincin mahayan da abin da zasu bari ma iyalin su raƙumi 300 ruwa yayi kadan sai mai rijiya da wani baye gure annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zai sayi mana wannan rijiye yana da aljanna musuma ne je sai ta yaje sai ta to kaga ni irin masu kunan annabi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu ne daga ka fara sai ka je yana cewa nan da nan zai tsiya je ko kuma ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cewa ba na kasa malin min sadaka dukiya bata taba ragiya ba dan ana yin sadaka bata taba ragiya ba kuma dukiyar kace kake yin sadaka to har abada ba zata rage ba kenan su ne suna yin sadaka suna sayin bayi suna iyauta su shine annabi sallallahu suka kawo kokan su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to kuma ba zan ba ku ba labarin wani aiki da zaku aikata wanda idan kun aikata shi zaku riske su wa'annan wanda kuke tunani sun huce ku kuma wanda kafin su zo bayan ku wato kun huce su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma babu wanda zai zamanto afdal minkum sai wanda ya aikata kwatankwacin abin da kuke aikatawa suka ce ya rasulullahi kwarai ka sanar da mu ka koya mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu to kada ya zamanto ku bari bayan sallah kuna yi sai kun yi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar su 33 kenan wannan azkar inna bayan sallah da ake kenan sunni annabi sallallahu alaihi shine mahallin shahidi da malan ya kawo mana wato wannan hadisin wato a ciki sai a wani lafazi kuma wato shi Abu Salih Sumayyi yake cewa da ya ba ma wato iyalin shi labarin wannan hadisin sai suka ce mishi wahimta wato ka samu wahami a wannan hadisin inna ma qala bari dai cewa yi ku fada tusabbihillaha 33 kace subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 kenan wannan wato gyaran lafazin wato ruwaya ce wato ta bayyana a gurguje malan ya kawo mana wannan dan ya nuna mana nau'i daga cikin nau'in zikirin da ake yi bayan sallah ta farilla wanda muna cikin babi nami na zikiri da ake yi bayan sallah wato ta farilla kenan a hadisin nan na farko zan mu fahimci cewa dukkan wata mas'ala idan ta zo maka abinda zaka koma shine zuwa wajen malamai masana abu yanzu su wannan da abin da yazo musu masu kudi suna ganin masu kudi sun tahi da dukiya da kudalada da komi da komi sai suka koma wajen wa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya gai musu ma ga abin da zasu yi da karshe da yace musu wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala kuma yana ba ma wanda ya ga dama haka zan mu gani akan abin da ya shafi ibada ana so halacci ne akan wato mutun yayi tanafus me ta tanafusi shine rigayi rigayi wannan kaga wani yana da dukiya yana da yin ibada yana yin sadaka to kai ma Allah ya baka iya gurgudu ka shi ka ringa yin wannan dan ka samu amma da sharadi ba dai ba da riya ba kai shi da ikhlasi kai shi dan Allah kake ba cewa ba a unguwa ku ne gobe kuke da kudi an ga wani kaga wannan ne kudin guda sai taimaka ma ɗan unguwa yake kai kuma dan ka a ce baka taimaka ka huto kai ma ka fara sayan bahun hatsi kana ka musu a'a idan kai wannan dan ka a ce to wannan dan baka da lada to kai ma kai dan Allah dan kai rigai-rigai wajen neman aljanna kamar yadda Allah subhanahu wataala wato yake faɗa a cikin alqur'ani kenan babu laifi akan rigai-rigai wajen yin ayyuka na alkhairi kamar yadda wannan hadisin wato zan mu gani wato irin yanda su matalauta suke kwaɗayin wato su ringa aikin alkhairi kamar yadda masu kuɗi suke yi haka kuma su ma masu kuɗin da suka ji an ba su wata falala ta aikin alkhairi sai suka zo suka ƙara suke yi idan ka gani rigai-rigai kowa ne menene yake so aljanna ce ake so kenan wannan duka wato babu laifi kenan kuma zan mu gani na'am falle da nafasul mutanafisu kenan wannan abin da ya shafi wato zikiri na bayan abin da ya shafi sallah ta maktuba shine malam ya kawo wannan hadisin dan yayi mana bayani akan shi kafin wato mu shiga hadisi na gaba na Aisha zan mu gani wato ambaton Allah da ake yi azkar na bayan sallah da farko abinda zan mu gaisuwa ta wato zikirin da ake yi na bayan sallah gaba ki da da farko idan ka gama sallah liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah abu na farko da za a yi shine zakai istighfari su uku kace astaghfirullah 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 zaka gani duk mafi yawa a masallata ya gashi nan alhamdulillah wato ana samu a kawo a laka saboda wanda zai iya ba ma ya harrace to amma abinda ake so ka harrace ka harrace kada in kace kullun duba zaka yi a masallaci gashi nan an kawa to in radda ka dai masallacin da babu shi ko kuma radda kake sallah a gida ko kuma a wani waje sallah ta kama ka kai kuma baka harrace ba yanzu wannan da zaka harrace shi kullun kowace sallah ka ci zaka harrace satara guda kaga ɗan lokuta ne ka dan ka harrace to wata ran kasalan mu da wasu abubuwa rishin neman ilimin mu yake sa wato wasu abubuwan mu jahilce su kinan zaka ce astaghfirullah 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 subhanahu sannan ka zo da allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram sannan ka zo la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu dhal jaddi minkal jaddu bayan wannan ka zo da la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون sannan yana daga cikin ambatan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan sallar magriba da bayan sallar alfajr yana ƙara da la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wato yana faɗi su goma kina wannan bayan sallah asuba da azhar yake ƙara su yayi gaye shi wato so goma aka yana daga cikin tanawu'in istighfarin wannan da ake yi 33 da alhamdulillah 33 da allahu akbar 33 shi ma yazo akan nau'i da dama wanda mun sani idan ibada ta zo nau'i ba guda ba abinda ake so akan ka shine wataran kai wannan wataran kai wannan nau'i na harko daga cikin wato tasbihin da zakai shine kai ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah kai 33 alhamdulillah kai 33 allahu akbar kai 33 sannan cikon 100 sai ka ce la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan wannan shine cikon 100 kenan wannan nau'i na farko kenan zakai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 nau'i na biyu kana iya kai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 kenan 100 ba daya ba tare da ka cike na la ilaha illallah na dai an fahimta kenan wannan kai 100 ba daya subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 nau'i na uku ko shine kana iya kai subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 kenan allahu akbar sai ka kara ta 34 kenan gabaki dai sai ya zama to kai ambatan Allah guda ɗaya nau'i na hudu kana iya kai subhanallah su goma alhamdulillah su goma allahu akbar su goma shi ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake hadisi ne cikin sahih bukhari riwaya ta abi huraira kenan gabaki daya kai zikiri nawa 30 subhanallah su goma alhamdulillah su goma allahu akbar su goma nau'i na biyar kana iya kai subhanallah su 11 alhamdulillah su 11 allahu akbar su 11 kenan gabaki daya zaman to nawa 33 shi ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana nan wato cikin sahihaini bukhari da muslim nau'i na gaba na shidda shine kace subhanallah su 25 alhamdulillah su 25 la ilaha illallah su 25 allahu akbar su 25 kenan nawa 25 hudu ha dari kenan subhanallah 25 alhamdulillah 25 la ilaha illallah 25 allahu akbar 25 kenan anan 25 biyar kuma ka kara da la ilaha illallah ita mai so 25 kenan zai zama to gabaki daya guda 1 kenan dukkan wa'annan sun tabbata wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba laifi bane ba idan kai wannan yau ko kuma wata sallah kai wannan wata sallah sai kai wannan ko wata sallah an kai wannan wata sallah sai kai wannan duka ya tabbata daga wato annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana daga cikin wato azkar inda mutum yake yi bayan sallah ka kara da allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta haka kuma allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kenan wannan shi ma wato yana daga cikin wato ambatan Allah da ake yi sannan kuma ka biyo da ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yu'eeduna bi shay'in wa la yuheetuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim kenan ka biyo da ayatul kursi sannan kuma ka karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad da kuma suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas wanda wannan zaka yi so daya idan ya zamanto kuma bayan sallah asuba ce da magariba zaka karanta su so uku ko wace ka karanta ta wato so uku uku idan dukkan su wannan sun tabbata ne daga ina daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ingantattu dan haka dukkan wani ambatan Allah da ake yi bayan sallah in dai ba wannan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba subhanallah zaka gani wasu busan ba ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yace jahilicin su ya sa su suna bin wato abin da su kansu basu sani ba zo a ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza a karanta kaza a karanta sura kaza a karanta sura kaza duka wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyo fatan mu menene ko mu gyara gabaki dai Allah ya mana rahama mu shiga aljanna ba wai fatan mu ba wannan ba kai aikan daidai mu ne muke yi akan daidai ko kuma kai kake yi akan daidai mu gun bi akan daidai shike dan mun kada ka mun rinjaye ka a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar shi muke kokari mu nema mu san duk inda yake mu je mu yi aiki da shi yana shi ne babban ni'ima idan kaji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kaza ake yi to yi kokari kai kaza da nake yi annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka bai to bar shi ka kama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yi babu wani nassi wanda ya zo cewa bayan sallah zaka zo ka karanta karanta alqur'ani a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza wannan duk addawoyi da ake yi wannan gabaki da mi sunan su du'aul ibada ibada ne kake yi wannan astaghfirullah allahumma anta salam wa minka duka ibada ce kake yi ibada ce mun gani ibada kun baka amsar ta sai wajen wa sai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to kawo to kana cewa a karanta kaza Allah ba mu kaza wannan du'aul mas'ala sunan ta addu'a ta neman bukatarka shi kuma addu'a ta neman bukata in ka yi da wannan ta ibada zaka tashi kai nafila raka'a biyu ka daga hannunka ka roki Allah a cikin sallah kana roƙon Allah bari in ka yi da addu'a ta ibada wanda aka karantar da kai aka ce ma ita ce zaka yi bayan sallah in ka ida ta sai ka tashi sai ka yi nafila raka'a biyu wannan ka roki duk abin da kake so Allah subhanahu wataala in ya ga dama komai sai ya baka duk abin da ka tambaya sai ya baka Allah subhanahu wataala bai rage mishi komai to amma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai kai kuma ka dauki wata hanya to ka gani abu ne wanda sai a hankali wallahi ba karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ina roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye mu gabaki daya ya maido mu kan daidai kan bin hanya annabi sallallahu alaihi wasallam matsalar wasu da yawa jahilci na farko kusa zuwa makaranta ko suna zuwan ma kuma ba su samu ba inda za su sani cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai to a haka suke tafiya ido rufe shi yasa idan kana da wani a kusa da kai ka san yana yin haka nan kwatanta mishi tun farko kai abin da yake kanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace walli huwa andi wala aya kai kokari ka sanar da wannan abin da ka sani iya gurgudu kan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanar da wanda bai sani ba sai ka gani Allah subhanahu wataala ta dalilin shi Allah ya yi shi kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi ke fadi ma ali la an yahdi Allahu bika rajulun wahidan wahidan khairun laka min humrun na'am da Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryi mutum kullun kull daya daya daga hanyarka a ce wani kai ne kai dalilin shiryuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yafi maka alkhairi a baka jajayen raƙuma to ka gani shi yasa da awa kiran da ake yi gabaki daya ta mu gyara ce mu samu lada mu fahi tare a shiga aljanna ba wai ta kiran ba wata gasa ce ko wata kokowa ko wata championa cewa in ni nazo na ga dalili na gashi nan ni na huce na rinjaye ga moto ina cewa eh nan muka zo muka yi wannan da shi aka huce kaza da kaza kai kuma shikenan ga dalilin ka sani dalilin kuma baka dauka ba kai aiki da shi to kaga wannan aikin banza ke Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da a gurguje kenan wannan azkar in su ne ake yi bayan sallah kuma addu'o'i ne wanda suke wato nan ibada hadisi na gaba malai yake cewa daga Aisha da Allah ta tabbata a gare ta annabi sallallahu alaihi wa sallama salla fi khamisatin laha a'lam fa nazara ila a'lamiha nazaratan falamma sarafa qala idhhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm wa'tuni bi anbijaniyati abi jahm fa innaha alhatmi anifan an salati wannan hadisi riwaya daga Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla wato a lokacin da ya salla tare da wata riga laha a'lam wadda take da wani zane-zane take da zane a jikinta fa nazara ila alamiha nazara da annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla sai kallo yake fuskantar shi na kallon abin da ya shahi wannan riga wadda take da zane a jikinta falamman sarafa lokacin da aka gama salla annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki rigar nan ya bada ta yace izhabu bi khamisati hadhihi ila al-hijab ku dauki wannan rigar tawa wato ku tayi zuwa ga Abijaham wa tuni bi Abijaniyati Abijaham ku zo mini da wata riga wadda ake ce mata Abijaniya Abijaniya ta Abijaham fa innaha alhatni anifan an salati saboda wannan khamisa wannan rigar mai zane ta kusa ta shagaltar da ni ko kuma ta dai kallanta ya dauke ni wato a lokacin da nake salla to wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama Abijaham wanne wanda yake kira saka sai ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wata riga riga tana da zani annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yana salla sai zanen yake dan kallon shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi a sallar shi da komai shi so yake zama to cikakke ne to wannan abin da yayi mishi haka nan ana yi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada wannan riga yace a ne da ma Abijaham a kawo mini da wata wanda take Abijaniya ita kuma mai kabari ce wani kirar Yaman ne aka ce a Yaman ake samun irin su aka mushi ida saboda wannan ta dan shagaltar da shi yanzu a cikin sallah malamai suka ce wannan hadisin a ciki zan mu iya daukan mene cewa babu laihi mutumin da ya baka kyauta ka meda mushi amma da sharadi meda mushin da zakai ka gayi mushi sababi menene kuma ka nema ya baka wani in akwai kinan na annabi sallallahu alaihi wasallam ai kyautar rigar ce aka bashi sai ya ce a meda a amso mushi wata kinan kaga saboda wannan ga illai yace tana shagaltar da shi akan abin da ya shafi sallah kinan wannan babu laifi aka kuma malamai suka ce idan ya zamanto wato dukkan abin da zai shagaltar da kai akan a cikin sallah to ya kamata ka nisanci wannan abu ka nisance shi haka kuma abin da ya shafi wato kyauta muka ce shine kana iya wato ka meda shi kuma hadisin nan malam ya kawo mana shi da nuna mana mene halaccin misali bayan sallah ba lahi kai wata magana kafin ka fara zikiri idan muka duba ai bai kawo mana wato wani abu na ai ambatan Allah bayan sallah ya kashi shi kuma babe ne yace abin da ya shafi ambatan Allah bayan sallah to ya kawo shi dan ya nuna maka cewa bayan sallah an salance kai wata bukata misali ta da su maka ba lahi kai magana wato akan wannan bukata in ya so ka ci gaba da ambatan Allah da ake yi wato na wato bayan sallah kenan wannan hadisin wato shine wato yake nuna mana haka kuma akwai dalili akan halacci ba lahi ka sa riga wadda take da zane dan riga ka tana da zane ba ce ba ta sa riga mai sharshar ko mai wani tirase ko kuma mai wani wannan kai lahi a halat ne kana iya wato ka sanya ta abinda ba a so shine abinda zai shagaltar da kai cikin sallah kaga anan zan mu ce idan ka san zakka zo masallaci kuma da ita ka san cewa zata shagaltar da mutane to yi kokari ka sake ta ka sanyo wata kamar masu zauwa sallah masallaci da riga da hoton mutane ko kuma da wani design ka gani duk wanda in kai kana bayan shi yana sallah daga an yi wani position zaka gani kana kallon abin yana dauke ma hankali kaga ka bata ma mutane wato nutsuwa ko kuma rubuce-rubuce da ake yi a cikin masallataiya wasu zaka gani an yi wannan idan aka ce rubutu cikin masallaci wani ya ce to ai masallacin Annabi akwai rubutu to masallacin Madina Ali yana akwai rubutu zaka gani yana ji an rubuta Allah to dalili ha ya zai to na farko dai Madina ba hujja bace akan shari'ar musulunci ba hujja bace ba sannan na biyu ginin da aka yi na Saudiya ba asali ba su suka gina shi asalin Atrak kamar waje ginin da aka yi na masallaci ba su ba suka gina shi asali kamar wanda suka zo suka gina shi yanzu inda aka ce za a zo a sake akwai abin da ya shafi siyasar duniya ta aje abubuwan tarihi misali wani ya zo kasar ku yayi abu kaza a kasai to buku da ikon wato kuje ku ce za ku rosa wannan abu saboda wannan abun wani asar ne nasu misali yanzu anan muke da kai na wasu misali mu ce masallacin Kadafi a ce za a zo a roshe shi ayi wani abu kaga ai sai zaman to akwai wani wata magana da ba to siyasar duniya tana da wannan sannan kuma na Saudiya abin da yake can goro ruwa yake sai dai in sallah haka kake zaka karanta shi kuma mun ko sallata yayin mun zaka gani daga can kai sai anan a zamanin nake ma kaga ina kallon can kana kaga ni duk da bambanci duk da kuma ba dalili bane cewa akan halaccin kuma a sallata ya zo ayi ta rubutu ayi ta wani wannan kenan duka abubuwa ne wanda ya kamata mu nisance su dukkan abin da zai sakartar da mutum wato a cikin sallah ba a so ya zamanto wato mutum mun kawo shi wato abin da ya shafi cikin masallaci ina a gurguje malami wannan hadisan ya kawo mana a cikin wannan bari wanda muna fadi ne cewa kamar yadda muka gani azkar din wa'annan da muka ambata na bayan sallah wannan gabaki ɗayan sa hadisai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma cikin wannan babu malam bai kawo su ba saboda sharadin shi cewa ba zai kawo ba hadisi sai wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a wajen guddo shi tukun zai kawo cikin littafin shi shi yasa bai kakkawo dukkan hadisan da suke magana akan abin da ya shafi zikiri da ake yi bayan sallah ta wato farilla an fahimta to Allah subhanahu wataala ya amfana da babu na gaba malam yake cewa babu jam'i baina salataini fi safa babu na wato abin da ya shafi hada sakankanin salloli guda biyu a bulago bayan wannan babu malam zai kawo mana baban kasar idan kana bulaguro ya halatta kai kasar idan aka ce gama salloli guda biyu shine kai su a lokaci guda wanda suke da tarayyan lokaci wanda suke da tarayyan lokaci misali azhar da la'asar kana iya ka hada su kai su a lokaci guda a bulaguro haka magariba da isha'i kana iya ka hada su kai su a lokaci guda a bulaguro jam'i ya ka suka so biyu akwai jam'i taqdim akwai jam'i ta'khir jam'in da zaka yi su ka janyo la'asar misali lokacin azhar kana a bulaguro sai lokacin azhar yayi da ka tsaya zaka yi sallah sai kai azhar inka daman kana kasar kai da ka abi kuma sai ka tashi ka janyo la'asar kai ta kenan wannan shine wani jami taqdim jamu ta'khir kuma na jinkirtawa shine mine ka dauki ka lokacin la'asar yayi lokacin azhar yayi kana bulaguro baka tsaya ba kai sallah sai da ka bari can lokacin la'asar misali wata sazzar trant ko disetter sai ka tsaya sai kai azhar inka tukun sai kai la'asar kenan wannan duka ya halatta ko kuma magariba da isha'i kana iya lokacin magariba ka tsaya ka janyo isha'i ayita ko kuma ka bar magariba sai can wajen lokacin isha'i sai kai magariba kai isha kenan shine malam zai yi mana bayani akan abin da ya shafi wannan baban wato jami'i tsakankanin salloli guda biyu masu tarayya wato lokaci dan aka ce bulaguro shine kenan bulaguro a Hausance dai mun san wato me ake nufi wato da bulaguro shine ka tashi da wurin daga wurin da kake tashi akan tafiyar da ake kiranta bulaguro sannan kuma inda ya dace kai kasar ba wai malamai akwai malaman da suka kayyade cewa sai bulaguro kilometer ya kai 80 da nawa 82 ko kuma ya kai kaza ko kuma ya kai tsawon kwana da wuni da wuni da kwana wuni da dare ko yawmu wa laila to kun zaka iya wato yin kasau to alal haqiqa hadisi wanda suke ingantacce magana wanda take rajiha wajen malamai dukkan wurin da yake da sunan cewa nayi bulaguro to ya halatta kai kasau inde daga tashi a al'adancan cewa za a yi wani ayyayi bulaguro ina yata ya tayi gari kaza to wannan ya halatta kai kasau kuma yin bulaguran tahiyyar bulaguran da zaka yi kasar ta kama ka ba wai he ka dauko wata niyya cewa in zaka yi bulaguro wai ka kulla niyyar wai a bulaguran zan yi kasar kaga wannan wani takallufi ne wata bid'a ce sabuwa kake nema ka sanyo kawo ka huta bulaguro ko kana barci akai bulaguro da kai kasar ta kama ka in dai wajen da aka tsaye da kai sunan shi bulaguro to kawo kasar ta kama ka kuma kasta kasar menene rukhsa ce Allah subhanahu wataala ya kawo ma wannan al'umma sauki ne shi kuma Allah subhanahu wataala idan ya kawo sauki a kodai yaushe so yake kazo kazo da wannan saukin da ya kawo a bulaguro kana bulaguro kai kasar ko ka cika sallah wanne yayi kai kasar yayi kagar gani kai imanin ka yayi yawa wai kace ka cika sallah shine wai a kasar nan da baka so ka yin sai ka gani a wai ko rabbo wai kwaki ko kuma wai menene nan da nan bulaguran ba wahala yanzu misali a jirage ake bulaguro misali zaka tayi niyya mai ana akai ka tafi an maka occasion cikin airline ko ka tafi baka yi ba kasar akan hanya kun yi askan misali a Agadez da yake ba direct ba yake tafiya ya tashi tayi Agadez sai kuka sabka dole lokacin azawar yayi ta zaka yi baka yi ba bulaguro kaga ni kai bulaguro kenan kasar da zaka yi to kuma ya halatta ka jama'a sallah tunda kana cikin bulaguro kenan shine nan malam zai yi mana bayani akan wato ita hada wato wannan sallah shine malam ya kawo mana hadisi yace ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yajma'u fi safari baina salati az-zuhri wal 'asr idha kana ala dhahri as-sayri wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha Abdullahi ibn Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hada sakan a cikin bulaguro yana hada sakan kanin sallah az-zuhr da al-'asr idan ya kasance a cikin bulaguro haka kuma yana hada sakan kanin magriba da isha idan ka ga wannan dalili ne karara akan halaccin kai jami'i a cikin wato bulaguro idan kai ne bulaguro ya kama ka ba laifi wato kai ka hada sallah wato akan hanyar ka wato ta bulaguro wanda bancin wannan hada sallah ya zo a wurare wuri na harko da ya zo na hada sallah shine lokacin ranar arfa ga wanda suke can arfa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a ranar arfa azhar da al'asr an hada sallah saboda a bar mutane su je su yi tafarrugi su yi ta'ambatan Allah su yi ta'adda kaga irin muhimmancin ranar arfa saboda addu'a a duƙufa ana ibada a ranar sallah ma hada ta shi daga an yi azhar sai a tashi ayi al'asr ayi ta'adda ayi ta yi kuma bunku sallah sai magarba haka wuri na biyu shine a Muzdalifa ranar arfai magariba ba anan ba kuke sai kun zo Muzdalifa mafiya a taho Muzdalifa sai a hada magariba da isha'i ka gani kenan duka Annabi sallallahu alaihi wasallam sunnah an gama azhar da al'asr an gama magariba da isha'i a Muzdalifa wuri na uku shine na bulaguro wannan hadisin gashi nan Abdullahi ibn Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana tahiyya a cikin bulaguro yana hada sakankanin azhar da al'asr da kuma magriba da isha'i kenan wannan sune masu tarayyar lokaci ita asuba baka hada ta da kowace ita kadai take kenan baka ce baka gama isha da asuba ko kuma asuba da azhar ko kuma baka ce ba ka gama al'asr da magriba ita ma ba a hadawa wannan biyu masu tarayyar lokaci sune ake hadawa wuri na wato abin da ya shafi hudu shine lokacin da ke da kwai ruwa ya wa ma damuna bai wai muna cikin damuna yanzu lokacin ruwa duk da ta zo karshe lokacin da ke da kwai ruwa ko kuma lokwai wato sanyi kankara salji ko kuma abin da ya shafi wato chafu wanda wannan mas'ala ta jami'i ma tsakankanin lokacin ruwa mas'ala ce wanda ana nan sai kai kawo ake ta yi wasu ana nan a tashi ayi sallai mutane suna da hala akwai haloli hala ta gama wato abin da ya shafi sallah a lokacin ruwa idan an ga hadari misali muna cikin damuna aka ga hadari aka tabbata wannan hadarin kawai ruwa ce to wani yana iya cewa mun san gaibi babu wanda ya san gaibi tukun barantana ya ce wannan hadarin ya taso ruwa ce amma hadari dai ga ya taso ana damuna kana kyautata zaton wannan hadarin ya yi ruwa ko ba ya yi ruwa a wannan lokacin namu misali lokacin kaka ake cewa shine idan hadari ya taso me yake ko holo holo mine holo kan hadari ko ya ne ake cewa sai kaga hadarin ya taso kuma yazo ya huce je wani waje ya yi ruwa to amma lokacin damuna kaga hadari kai kanka tattara kanka kake inda kanka a shanye tattara su kake ka san ruwa zai yi to an zo za a yi sallar magriba hadari ya taso gashi nan hadari ya taso to kai tsi ya halatta a gama sallah ya halatta a gama sallah ba wai sai an duba ba cewa an fara ruwan ko kuma iska ta taso hadari in ya taso aka kyautata zaton zai yi ruwa ya halatta a hada sallah hala ta biyu shine ana ruwan misali mun zo sallar azhar ake ruwa ya halatta mu hada ta da asar ko kuma mun zo muna magriba ake ruwa ya halatta a hada ta da wato isha'i hala ta uku ita ce bayan an gama ruwa an gama ruwa da Allah ayi tsananin sanyi ko kuma hanyoyi bussu da kyau akwai cabo to shi ma ya halatta a hada sallah wannan na ruwa kenan idan ya zama to hadarin ya taso mafi yawa a zamanin mu yanzu me yake mana za a zo a masallaci ana samun mutane sararrabu a zo lokacin damuna da sai ma wannan lokacin ne hadari ya taso gashi nan sai a ce a hada sallah a ka hada sallah hadari ya taso a hada sallah ka hada sallah al asali idan hadari ya taso a hada sallah malikiya suna da wani fahimta su duk da su malikiya idan ka duba ma basu yarda ba a hada azhar da asar basu da dalili a babu nassi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ka hada azhar da asar tayyib suka ce he magriba da isha magriba da isha ma suka ce za a yi jam'u suri hadarin ya taso sai a yi kiran sallah idan aka yi kiran sallah sai a dan jinkirta duka hadarin ya taso eh lokacin magriba ya dan wannan shafaq hantsin gwaburo ya baci kenan lokacin isha ya shigo to sai a tare da ikama ayi sallar magriba kuma aka ida ayi kiran sallah a tare da ayi isha haka suka yi jam'in magriba shi ma wannan babu dalili akan wannan nasi dai hadisi abin da yake na hada sallah idan hadari ya taso mas'ala ce wadda take sauki ne shari'a ta kawo akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a madina ba tare da wata iska ba ba tare da ruwa ba ba tare da wani tabo ko wani abu aka tambaye shi dan me yasa abdullahi dan abbas yake cewa kawai yayi ne tahfifan li ummati dan a saukaka ma al'umma shi yasa malamai suka ce dabit abinda zaka dora game da wanda ya shafi kasaru shine sauki ne shi da ba kasaro baje gama sallah abin da ya shafi ruwa shine sauki ne Allah subhanahu wataala ya kawo ma al'umma ai kinan hadari ya taso ba laifi bane idan an hada idan aka hada wani an hada sallah wani lokaci a wani masallaci can muna sallah da aka huto sai ya ce mini idan aka gama sallah ko kuwa ya tafi gidan shi nace yace to shi shago gare shi nace akwai wanda suka zai cewa an hada kowa ya tafi gida tunda asali saukin da aka yi dan ku gama sallah kada wajen hutawwa ya muku wahala to kai kuma lokacin bukatar ka baka shirya wata iya gida an ce dole ka koma gida kaga ba a ce ba dole ka koma gida kenan da wannan ita ma magana tana gehe kenan idan aka hada idan hadarin ya taso aka zo aka hada sallah yayi koda bai yi ruwan in kuka tai yayi sauki ne Allah ya kawo alhamdulillah idan buku hada ba hadari ya taso sai buku hada wa sallah ku ce a da sauran shani sai to kuna da tabbacin kahin ishe ta zo zai ruwa ko ba zai ba babu tabbaci asali kuma idan ruwa ya taso ana tsananin ruwa liman yana kiran sallah da adam me yake cewa akwai tsananin ruwa ko wani abu in yana kiran sallah me yake cewa sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajen ku in akwai tsananin wannan tsananin ruwa inda ba mutane ba za su iya fitowa ba sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajen ku an yi kiran sallah ne lokaci yayi an sanar da ku to kowa ya sallah a gida to amma mu nan mafiya masallatai nan sai ka gani in muka zo ba mu hada ba aka tayi ruwa ya taso sai ka gani da ladan da liman da wanda suke kusa ne wani dauriya ne zai yi ya hudu wanda yake nesa ba zai iya hudawa ba ko kuma wasu idan muka zo za a yi sallah zaka gani sun yi kiran sallah an yi sallah kuma ba sa dawa mutane sun waze kuma an je kawai ɗan mintuka kadan hantsin gabran ma bai ida ba cewa kuma an zo an tada isha lokacin sallar isha ma bai ida ba shiga kuma an zo an shiga kaga wannan an yi me ake ce mishi wake da shinkafa to kenan abu ne wanda yake da sauki abin da ya shafi hada sallah da idan ruwa ya zo wallahu ta'ala a'la wa a'la abu ne na gaba na da ya halatta a hada sallah shine rashin lafiya rashin lafiya wata cuta mutum babu lafiya ya hada sallah ya gama soje gura na gaba kuma akwai bukata mutumin da yake cikin wata bukata misali kai ne Allah kai NSP kake kana karatun likitanci ga wanda tenician yana karatun likitanci ya zama doctor zai ma wani operation idan ya shiga akwai wani wanda ya taba ce mun sun taba ko tarantakatar suna kan wani suna kan wani ana mishi operation tarantakatar to a dauka wanda zakai wata duzar kaga duzar da zakai in dai ba cikin dare bane dole sai sallah biyu sun zo maka amma azhar da al'asar magriba da isha to babu laifi kana iya ka hada sallah a lokacin misali zakka shiga kama wani operation a likita kasancewa azhar zan ta zo maka hako kai da asar he wajen magriba za ku hudu malamai suka ce ya halatta ka hada sallah ya halatta ka hada sallah hatta da wanda suke shiga jarrabawa kai ne ka shiga jarrabawa kasan irin wanda suke scientific ne akwai wata macer wadda wittara ake misali ka san sare ba za a barka ba ka hudu kinan babu laifi ka hada sallah wannan duka ya halatta malamai cewa suka hatta da idan ya zama to kai ne misali kake sana'ar buredi misali ka kwawo bulawa ka san in ka sa shi zai dauki wasu awanni wanda idan baka nan yana iya konewa a yi asara ce shi ma ya halatta ka hada sallah amma kada ya zama to kuma al'ada kace kai kullun kawo hada sallah kai kullun shikenan ka zama to a cikin bonus a ka dau mataki suka ce malamai suka ce ka dau mataki amma ya halatta kenan idan muka duba shi hada sallah sauki ne shari'a ta kawo duk inda za a samu tsanani kenan sai shine sai shari'a ta kawo mana sauki kenan shine shari'a ta kawo sauki na wato babu lahi wato kuna iya wato ya zama to kun hada sallah a wannan lokacin kenan sai ku wannan akwai mas'ala ta misali ana hada sallah lasiya ma lokacin damina kai ne aka zo za a yi sallah magriba kuma masallaci za su hada sai ka zo kai isko dija sun yi da magriba eh kai isko isha farkon isha kaga nawa za yi hudu kenan in ka bi su kai da niyyar magriba za kai kenan a raka'a ta uku ka yi da sallah malamai suka ce kamar yadda Albani yana da magana ya ce kana iya ka salance sai ka tashi ka yi niyyar isha'i ka dauki wato kaffara kenan ka samu raka'a dai ka gama kai ne ka zo masallaci sallai magariba da isha za a hada magariba sun yi raka'a sun yi da magariba kai kuma baka yi ba magariba ka zo sallar isha'i sun yi raka'a daya ta barka nawa ta rage uku idan ka zo ka bi su da niyyar magariba aka ida ka salance kai baka da jami'in hadawa baka tashi baka yi isha'i saboda ya barka sai dai ka koma gida in ruwa yayi tsanani kai sallah a gida in kuma akwai masallacin da suka ki gamawa aka ida ruwa an yi kiran sallah ne ka tashi ka je can kai sallah amma in jami'i na hadawa ya barka ba zan ka tada ba kai ka ce kai sallar isha'i ko kuma ya zamanto kun zo majmu'a guda sallar ta barku ku ce ku gama ku yi hada ku yi sallar isha'i ku yi magariba da isha shi ma malamai suka ce bai dace idan wannan jami'in da aka yi ya barka ya barka ya barka sai dai ka je ka wannan sannan kuma suwa suke hadawa misali ni ne nake zamna a gida ko kuma muke zamna a wajen wata kasuwar mu mafi yawa zaka ga a kasuwan wajen kasuwa akwai wani waje da aka kebance shine wajen sallah kawai daga lokacin sallah yayi sai mu rinje shaguna mu zo mu yi sallah a wajen in waje guda muke to wannan shi ma bai halatta kuma hada saboda babu wanda zai zo daga can wanda zai zo daga can shi da mun yi saukin da aka kawo saboda wani zai tsallako hanya can wani zai biyo wata korama wani zai biyo wani waje ya zo an hahade ne to wannan sai a gama sai a sallama jama amma idan ya zama to a waje guda kuwa sai a ce nan makaranta ga baki da wanda suke sallar su kadai ne babu wanda suke zawa daga waje to idan ya zama to lokacin sallah yayi suna nan kawai shigowa ne za su yi su yi sallah anan kenan wannan ba sai sun gama ba amma dalilin wasu da za su zo daga wani waje to wannan ya halatta a ga kai kuma a cikin gida kana zanna ko kai da diyanka daya biyu uku ruwa ya taso kuka tashi liman yaje sallo fi riharikum kuka tashi kuka jami kuka yi sallah bai halatta ku dan har gaba hada sai ku bari ko sallah lokacin ta yi sai ku yi ta kan lokaci idan nan ma kuma akwai mas'ala ta misali wanda yake bulaguro kai ne kake bulaguro cikin bulaguron da kake kasar ka inda kake to sai zaman to sallar da zakai akwai da yawa zaka ga wani yayi hada azhar da al'asr kuma yana zauna a wajen ba komai bai idan kaga wannan shi ma wasu malamai sun dai kan cewa bai halatta in dai ba wata bukata bake da kai ko kuma zaka huta ne wasu bukatu wanda idan ka shiga la'alla ba ka samu ba damar hutarwa kai wannan kenan wannan babu lahi wato kana iya wato ka hada wato sallah a wannan lokacin abu guje dai kenan hadin sallah da ake yi kamar yadda malamin ya kawo mana a wannan baban kenan shine wata abin da ya shafi sauki ne shari'a wato ta kawo cewa idan misali ranar arfa ana hada sallah muzdalifa ana hada sallah haka kuma abin da ya shafi abulaguru ana hada sallah haka idan akwai ruwa mai tsanani ko halali ya taso ko kuma kankara salish ko kuma abin da ya shafi tabo shi ma wannan duka ya halatta a hada sallah ko kuma rishin lahiya ita ma ta halatta a hada wato sallah haka kuma abin da ya shafi wato wata bukata kamar yadda muka ce mutum ne zai shiga wani abin da ya shafi aiki za a ma wani shi ma babu lahi wato a hada wato sallah duka wannan hala ce wadda malamai suka yi bayani akan abin da ya shafi ita wato hada sallah ga wanda suke da cikin wannan wato halolin wallahu ta'ala a'la wa a'la abu guje wannan hadisin kenan malam ya kawo shi dan ya nuna mana halaccin hada sallah tsakanin azhar da al'asr da kuma magariba da isha'i a cikin bulaguro idan cikin bulaguro kake wannan dalili ne akan wato ya halatta wato ka hada sallah sannan ka hada sallah sannan kuma bulaguro dukkan wuri da yake da suna bulaguro wannan ya halatta nan idan ka tashi zaka dai maryam za a ce ka tai unguwa ko ka tai bulaguro murya ya halatta kai kasaru zan mu zo baban kasaru wato insha Allah shine babu na gaba lokaci lokaci yayi insha Allah sati mai zawa za mu yi baban abin da ya shahi wato kasarin sallah da fatan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatan mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين